Exclusive from abokimusic.com.
Concept.
C-Man on the beat.
Baby, mutanta dalike. Na zaune bi ga gari ba, mutan zaga dake. Je America Asia mu dagana dake a Nigeria mu ta bauci garin masa dake baby mu dan ta dake na zaune bi ga gari ba mu dan zaga dake mu je America Asia mu dagana dake a Nigeria mu ta bauci garin I'll take you around the world, I'll make you a tourist. Anywhere you wanna go, let's have a tour list. From the islands, the deserts, the forests. Medallion, Karibou, Chigida, Northeast, yeah. Inuna, Mikigata, Dagarana, Litin, Nzua, Talata. Go Belaraba, Jibi Alamins, Juma'a, Kuwagata, Hara, Sabar, Zuala, Hadi. Eh atabas kina da aji malama yo me zamu koya azdarasi eh zaki tafi amma sai gobe biyar darabi mu dan taka dake kin san na bana suke the homie no dey do manyan harka dake baby mu dan taka dake na zaune bi ga gari ba mu dan zaga dake je America Asia mu dagana dake a Nigeria mu ta bauci garin masa dake baby mu dan ta dake na zaune bi ga gari ba mu dan zaga dake mu je America Asia mu dagana dake a Nigeria mu ta bauci garin
na kan sura na na ta fara dake muna nan har ranan ta fada dake inda da tai in kwanta dake kin san mana suke na dauke ki da mutunci me yasa zan ya dake
Nigeria, we ta bauci garin